sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci, ga masu azumi kuma barka da shan ruwa. A yau Talata 20 ga watan Afrilu shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da taimakon Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu. Muka sake dawo muku a cikin shirin namu na yanzu. Za mu kawo muku rahoto na musamman akan margayi tsohon shugaban kasar Chadi Idris Deby da Allah ya rasuwa a yau, wanda zai maye gurbin rahoton mu na musamman da muke kawo muku daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Bayan nan sai mu kawo muku rahoto akan muhimmancin haɗakar likitocin mutane da na dabbobi don kawo sauki ga bincike. Bayan nan sai mu kammala shirin da labaran wasanni. Kana da nasiha albarkacin wannan watan na Ramadan. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ga labaran: rundunar sojin kasar Chad ta ce an hallaka shugaba Idris Deby a wata fafatawa da 'yan tawaye, wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka na tsawon shekaru 30. Da yake bayani a gidan talabijin na gwamnati a yau din nan Talata, wani mai magana da yawun rundunar sojin ya ce Deby ya mutu ne sanadiyar raunukan da ya ji yayin da yake ziyartar sojojin da ke fagagen daga. Wata kungiyar 'yan tawaye mai suna Dakarun Kawo Canji da Haɗin Kai a Chadi ta dada dannowa daga arewacin ƙasar a 'yan kwanakin nan a ƙoƙarinta na dosar Injimina babban birnin ƙasar. An rushe gwamnati da majalisar dokokin ƙasar. Kuma mai magana da yawun rundunar sojin Azim Barandowa a Guna ya ce majalisar mulkin soji za ta jagoranci kasar na tsawon watanni 18. Kuma dan marigayi shugaba Deby mai shekaru 37, janar Muhammad Idris Deby Itno, shine zai jagoranci majalisar ta mulkin sojin. A halin da ake ciki kuma, ofishin jakadancin Amurka a birnin Injimina ya umarci ma'aikatansa da su nemi mafaka, ganin cewa ta yiwu a fuskanci tashin hankali. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta nuna goyon bayanta ga wani kudurin doka na majalisar wakilan Amurka mai neman a maida birnin Washington DC jihar Amurka ta 51. An ɗau lokaci mai tsawo, mutanen birnin Washington DC masu yawan 700,000 ba su da cikakken wakilci a majalisar dokokin tarayyar Amurka, a cewar ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi a wata takardar bayani a yau dinnan Talata. Ofishin ya ƙara da cewa wannan karɓar haraji da ake yi ba tare da mutane sun samu cikakken wakilci ba, da kuma kin amincewa masu zama ƙarƙashin gwamnatin jiha tasu ya saba ma aƙidar demokaradiyya wanda aka gina ƙasar a kai. Ƙudurin dokar mai suna HR 51 ya tanaji birnin Washington DC ya ci gaba da zama babban birnin tarayyar Amurka, a yayin da kuma mazauna cikin birnin za su samu cikakken wakilci a majalisar dokoki a karon farko. To sai dai 'yan jam'iyyar Republican na adawa da ƙudurin da cewa ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasar, wanda ya tanaji ƙirƙiro gundumar ta Columbia a matsayin ta tarayya. Kuma sun yi tayin wani tsari inda mutanen da ke cikin gundumar za su iya kaɗa ƙuri'unsu ga wakilai a jihohi makwabta. Hukumomin lafiya na Amurka na dada tsananta bincike kan allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin harhaɗa magunguna na Johnson & Johnson ya ƙirƙiro. Dr. Rachel Walensky, daraktar cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC, ta faɗi jiya Litini cewa cibiyar na nazarin ƙarin rahotannin da aka samu na waɗanda suka samu matsaloli masu yawa bayan amsu zagaye na farko na rigakafin. Walensky ta gaya ma manema labarai a yayin wani taron manema labarai a fadar White House cewa cibiyar a ta bakinta na da ƙarfin gwiwa ganin cewa adadin waɗanda suka fuskanci matsaloli bai da matukar yawa. To amma duk da haka za mu zuba ido kuma muna kan duba abubuwan da ke faruwa. Masu taya alkali yanke hukunci sun ci gaba da gabatar da shawarwari a yau din nan Talata game da shari'ar tsohon jami'in 'yan sandan Minneapolis Derek Chauvin, wanda ake zargi da kashe wani George Floyd, wadda ke ɗaya daga cikin manyan shari'o'i da aka tafka a Amurka. Bayan da ta saurari ba'asi na ƙarshe jiya Litini, tawagar masu taya alkali yanke hukuncin ta yi wani zama na tsawon sa'o'i huɗu, inda mambobin tawagar suka fara tattaunawa wadda za ta kai su ga cin matsaya. A yayin tattaunawa ta ƙarshe, wani mai gabatar da ƙara ya zargi Chauvin da kashe Floyd, wanda baƙar fatar Amurka ne, ta wajen sa masa gwiwa da ya akan wuya ya danne na tsawon sama da minti 9. Amma shi kuma wani lauya mai kare wanda ake zargi ya ce Floyd ya mutu ne sanadiyar abubuwan da suka hada da shaye-shayen kwayoyi, kuma shi Chauvin ya yi amfani ne da irin dabarar da aka koya masu a aikin 'yan sanda wajen kama Floyd da ya yi a watan Mayu a Minneapolis. Amurka ta sake bayyana damuwa kan irin harkokin soji da kasar Rasha ke gudanarwa a kan iyakarta da Ukraine. Tana mai zargin cewa Rasha ta girki sojoji waɗanda yawansu ya mafi na waɗanda ta girki yayin da ta mamaye Crimea shekaru 7 da suka gabata. Al'amarin ya mazarci haka, inji sakataren yaɗa labarai na hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon yayin da yake tattaunawa da manema labarai. Yana mai bayyana girki sojojin da Rasha ta yi a halin yanzu da a ta bakinsa abin tayar da hankali matuƙa. Ya ƙara da cewa, a gurguje dai mun yi ta ganin wannan girki sojojin na ta ƙaruwa. Ya ce lalle kam mun yi ta jin Rasha na cewa wannan duk harka ce ta horar da sojoji, amma abin da muke gani bai nuna cewa haka ne dalilin a zahiri ba.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Shugaban kasar Chadi Idris Deby ya rasu a yau Talata 20 ga watan Afrilun shekara ta 2021 sakamakon rauni da ya ji a jiya Litinin a fagen daga, inda aka yi kazamin gumurzu tsakanin askarawan kasar da 'yan tawaye na kungiyar FAT a yankin arewacin kasar. Lamarin da ya sa aka kafa wani kwamitin rikon kwariya a ƙarƙashin shugabancin ɗansa Janar Muhammad Idris Deby. Wakilin muryar Amurka Sule Mumuni Barma ya aiko muna da rahoto na musamman a kan margayin.
Idris Deby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille.
Kakakin rundunar mayakan kasar Chadi General Azem Bermandowa Aguna kenan lokacin da yake bada sanarwar mutuwar shugaban kasar Chadi Idris Deby ta kafafan gwamnati a ɗazu da hantsi. Yana mai cewa Marshal na kasar Chadi Idris Deby Itno ya rasu a yau Talata 20 ga watan Afrilu a daidai lokacin da yake kokarin kare martabar kasa a fagen daga.
Il a été blessé au cours des accrochages et a rendu l'âme une fois rapatrié en Djamena.
Tani wannan al'amari ya fara daukar hankalin jama'a. Tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger Ibrahim Yakuba ya sha ganawa da Idris Deby a lokacin da yake raye.
Allah ya bani dama in ga margayin shugaba Deby a cikin taron shugabannin kasashen Afrika ko kuma taron shugabannin yankin Sahel ko kuma taron shugabannin duniya gabaɗaya a lokacin da duk shekara suna zuwa New York taron Majalisar Ɗinkin Duniya, ko kuma ziyarar da shugabanni suke kai ma juna. Abinda na sani shugaban ƙasar Deby huska biyu ce a cikin ƙasar shi, hore hulla da jam'iyoyin siyasa suna kukan cewa milki ne da ya jima ya yi shekaru da shekaru. Suna ganin yanzu ana bibin ma zai je wajen wa'adi na shidda ne zaɓe da aka yi shekaran jiya. Yan nan ƙasashen ƙungiyoyin farar hula na wannan ƙasar da jam'iyyoyin siyasa da wasu ma ƙungiyoyi na duniya suna cewa babu demokrasiya a cikin wannan ƙasa. Mutane da yawa an kame su, an rufe su, ba a san inda suka kai ba, kuma wasu sun ɓace. Yan nan huska ta biyu, shugaba ne mai kuzari har ba iyaka. Ya yi zarumta game da ba da ɗiyan caji su je ƙasashe da yawa don su taimaka yaƙi da ake da 'yan ta'adda. Bance yana da wani wari ba kamar shugaba wanda ya yi ƙoƙarinsa na taimaka ma wasu ƙasashe idan yaƙi ya same su ko kuma ta'addanci ya haddabe su.
Jajircewar shugaba Deby akan batun yaƙi da ta'addanci ya sa masana sha'anin tsaro irin su Alkasim Abdulrahman ke kallonsa da ƙima.
Babban tashin hankali ne ya samu ƙasashen Afirka ta tsakiya da Afirka ta yankin Sahel, saboda lacizo ne wanda ya ɗaukan ma kanshi nauyi na taimakawa wajen kawo tsaro cikin yankunan nan gaba ɗaya, kuma mutum ne mai magana guda, mutum ne mai karɓar shawara daga sauran jama'a da sauran abokan aikin shi, shugabannin ƙasashe da sauransu, kuma mutum ne wanda ya sadaukar da dukiyar ƙasar shi ma saboda neman zaman lahiya Afirka. Don ko su abubuwa za su faruwa yanzu na asha idan ba a yi hankali ba, tunda in ka ga abubuwan da suka faru a Libya.
Idris Deby, wanda ya rasu kwana ɗaya bayan da aka bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa a karo na shida, ya yi rayuwa irin ta mutumin da za a yi wa taken ba yabo ba fallasa, in ji Abdu Idi na ƙungiyar FSAN.
Allah ya dan shugaba Idris Deby, to ya aka zo an mutu soyi, kuma haka Allah ya kadarta.
In ka ɗauka ƙasashe na yamma da Afirka, Sidiyawo da na Central Africa, mutum ne wanda dama shi yadda na haɗe maka zancen demokarasiya ma bata zo ba, da ya samu bintuko man fetur a ƙasar shi sai ya mai da hankalin shi wajen makamai, wajen sojina. Kenan wanda ka ga haka dama ba zancen demokarasiya ba, amma Idris Deby zancen demokarasiya. Kenan sai ya nemi makamai, ya hori sojina, sai ya zama kamar shi ne garkuwa a ƙasashenmu a yaƙi da ɗan ta'adda. To ka gani ma cikin yaƙin ne ka san shugaba ne wanda dama soji ne, kuma don banda ma sojin ne shugabancin shi bai hana shi ba zuwa bisa daga, bai shakkun ya tahi, tunda soji ne kuma yana da zuciyar ta soji. To ka ga dai wanga tawaye ya yi daidai da sanadin mutuwar shi. To abin da za a ce alajikan ran shugaba Deby.
Mutuwar Idris Deby wani babban gibi ne ba wai ga kasashen Sahel kawai ba, matsala ce da ka iya shafar nahiyar Afirka gaba daya.
Ka san ake cewa ƴan maza irin gujiya ne sai an bambara a samu na kirkito. Gaskiya yanzu akwai matsala ga yankin Afirka ta yamma, akwai matsala ga yankin Sahel, saboda wanda ya kamata ya taka wannan rawa, misali kamar Najeriya ce ya kamata ta taka wannan rawa da shugabanta. To in ka diba su ma abinda suke ciki na kan ji alabai, to yana da wahala su taka wata rawa wadda ta shahi yankin, ko ta zama uwa maba da mama bisa magana tsaro ta yankin. Kai, an yi asara, an yi rishi babba, kuma Allah ya sa can ta yi mishin.
A ranar 4 ga watan Disambar 1990 ne Hafsan soja Idris Deby ya ɗare kujerar shugabancin Chadi bayan da ya kori Hissène Habré daga karagar mulki. Dukkan wani yunkurin kifar da shi ya cutura. Mutuwarsa wacce ta zo wa duniya cikin yanayin bazata na tattare da babban darasi har ila yau ga tsohon ministan harkokin wajen Nijar Ibrahim Yakuba.
Ita mutuwa tana bisa kan kowa a kowace rana a kowane lokaci. Ba za ka sanin ba lokacin da za ka tahiya, ba za a baka shawara ba, kuma ba za a baka alamun ma da tana iya zuwa ba. Tunda inda ana cewa mutuwa tana zuwa ba zata, wannan mutuwa ta shi sai a ce ta zo ba zata. Tunda kaga yau da sahi kafofin labaru suna ta ba da labarin na cewa ya ci nasarar zaben da aka yi shekaran jiya. Har a cikin Injamina mutane ma suna ta nuna jin daɗi, wasu suna harbe-harben bindigogi na cewa sun yi nasara. Kaga shi Allah ba ruwan shi da shagalin ɗan Adam lokacin da ya yi niyya, lokacin da ya yanke maka wa'adi, to lokacin nan zai tabbatar da wa'adin nan zai karɓi ranka. Kenan darasi na biyu shi ne, duk wanda Allah ya ba nauyin al'umma ko ya ba nauyi komin karamta shi komin kalilan ɗin shi, balai nauyin shi ƙasa, to ya zama ko da yaushe kana shirye da ka kyautata abin da yake da kyau a cikin gida ko a cikin waje. Da lokacin da mutuwa ta zo babu wani zancen za a yi daga baya sai a ce ko inda an sani da an gyara ko inda an sani da an yi kaza. To lokacin da ake iya gyarawa yana lokacin da ana da rayuwa. Shugabanni masu jagorancin kasashenmu su yi kokari ko da yake a saurari duka 'yan ƙasa, a haɗa kan 'yan ƙasa, a sa mutane su dibi hanya guda, ka a rarraba kawunan su kuma ka a gwada mutane rashin adalci.
Ɗan kimanin shekaru 69 Idris Deby na daga cikin shugabannin kasashen da suka halarci bikin rantsar da shugaba Muhammad Bazoum a ranar 2 ga watan Afrilun da muke ciki. A tsakiyar watan Maris ya ziyarci wasu sojan kasar Chadi kimanin 1,200 waɗanda suka yada zango a nan Yamai akan hanyar su ta zuwa iyakar Mali, Burkina Faso da Niger domin aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar ƙasashen jisun Sahel. A ƙarshen shekarar 2019 zuwa farkon 2020 ya jagoranci wata gagarumar rawar dajin sojan Chadi a kewayen tafkin Chadi, inda suka yi nasarar kakkaɓe 'yan ta'addan Boko Haram aƙalla 1,000. A shekarar 2008 ɗaukin da ya samu daga Faransa ya ba shi damar murƙushe wani yunkurin 'yan tawaye, sai dai kuma alamu na nunin Idris Deby ya mutu ne a wani lokacin da ake fuskantar tsamin dangantaka a tsakaninsa da shugabannin Faransa, ƙasar da ta yi wa Chadi mulkin mallaka, yayin da ɗaya ɓangare 'yan tawayen ƙungiyar FACT ke barazanar kutsawa birnin N'Djamena a yanzu haka. Tuni aka kafa wani kwamitin riƙon ƙwarya mai alhakin tafiyar da lamuran mulkin ƙasar a ƙarƙashin shugabancin ɗaya daga cikin 'ya'yansa General Muhammad Idris Deby mai shekaru 37 a duniya, wanda har izuwa jiya ke jagorancin rundunar dogarawan fadar shugaban ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To Ubangiji Allah ya mishi rahama daga batun na mutuwa sai kuma na lafiya. Masana kula da lafiya a Najeriya sun bayyana da buƙatar gaggawa da ake da ita ta amfani da tsarin binciken kiwon lafiya na haɗin gwiwa tsakanin likitocin dabbobi da na al'umma domin sauƙaƙa gano cuta da maganinta, wanda a cewarsu zai iya taimakawa da kuma sauƙaƙa binciken cututtuka. Daga jihar Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da ƙarin bayani.
Binciken Hukumar Lafiya ta Duniya ya tabbatar da cewa akalla akwai cututtuka 500 waɗanda ke kama jama'a, kuma akwai tabbacin cewa daga dabbobi ne suka samu asali. Wannan ne a cewar likitoci ya sa wasu lokuta akan samu jama'a da wata cuta a yi ta binciki da shan magunguna amma aka shawo kan cutar. Farfesa Abdulkadir Usman Junaidu likita ne na dabbobi wanda kuma ya gudanar da wani bincike akan wata cutar dabbobi wanda ke kama mutane mai suna bakale.
Wannan cuta idan ta kama mutum za ka yi tsammanin malaria gare ko typhoid, duk alamun su guda. Sannan wasu suna da malaria, suna da typhoid, kuma suna da wata cuta. Wani yana da malaria da wata cuta ta brucellosis, wani kuma yana da typhoid yana da brucellosis. Kuma abin bakin ciki mun ci duk asibitocin mu da an Najeriya na mutane ba su da kayan aikin da za su binciki wayannan cututtukan. Mutum ya zo ya ce yana da malaria, an yi ta bashi magungunan malaria a caccan zamai, kai ta sha babu lahiya, babu dama. So ga ya koyi binciken da ya kamata da yi, an kai shi za a gano cewa wayannan cututtukan suna nan tare da mu.
Akan haka ne likitocin ke ganin cewa ya kamata Najeriya ta tafi tare da sauran kasashen duniya a wannan haujin.
Ai yanzu duniya gaba ɗaya abin ciki tun kawo da shi, musamman kasashen da suke shi at One Health. Don hakan ga duk inda ka ga sun ci gaba sun yi amfani da wannan One Health, domin in ba su yi ba aikin banza ne ko kai treating ɗin mutane idan baka titi da dabbobin nan ba aikin banza ne don za ka yi ta kashe kudin ka barkatai baka san abin da ke damu suwa
bisa ga lura da cewa ba da jimawa bane hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Najeriya ta bayar da bayanin saki ballar cutar mura tsuntsaye a wasu jihohi a daidai lokacin da ake cikin cutar murar mashako ga kuma yawan amfani da shan kayan sanyi da jama'a ke yi musamman masu azumi wanda shi ma yakan kawo kamuwa da mura to koya likitocin mutane ke ganin wannan batun na gudanar da binciken kiwon lafiya na haɗin gwiwa Dr. Awal Ahmad Musa ya ce abu ne mai kyau
saboda zai taimaka a yi saurin gano inda matsalar take kaga yanzu misali idan aka samu laboratory wanda likitoci na mutane da na dabbobi scientists din su za su dauki sample na mutane a dauki sample na dabbobi a taho a gwada a lab guda kaga in akwai mutum wanda ke da wata rashin lafiya kamar irin wannan avian influenza murin tsuntsaye to za a yi saurin gano matsala kuma a warware ta abu ne daman wanda ake yi a iyaka dai wata kila babu lab ko guda a ko ina so in aka yi irin wannan aka samu wannan hadin gwiwa a wuri guda su yi aiki tare zai yi saurin taimakawa a gano wannan matsala
kasancewar akwai cututtuka na mutane da dabbobi masu nuna alamu iri daya likitoci ke shawartar jama'a da a rinka dauka matakan gaggawa da zaran an lura da alamar wata cuta domin saurin samun mafita ga wannan matsalar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to yanzu kuma bar mu je ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Labarin wasanninmu na ranar yau zai soma ne da jamhuriyar Niger inda ake mako na 20 na Super League na kwallon kafa na wannan kasar kuma an yi fafatawa tsakanin AS Gard National de Niger da Racing Football Club dukkan su na babban birnin Yamai akai banza da banza Espoir ta da magaram zandar tawa AS Police ta mai biyu da daya Jangwarzo Football Club ta baradi ta shaka shi a gida a hannu AS Fan ta Sozoji ci hudu da nema GS Adar ta tawa a gida ta shaka shi a hannu AS Duan ta Custom da ci biyu da daya sai Iranian Football Club ta Arleta da ta yi banza da AS Nijelek yayin da AS Unidep ta shaka shi banza da ɗaya a hannun Sahel Sporting Club da wambar Yamai sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da tawa Olympic Football Club biyu da nema idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na jamhuriyar Niger na Super League ta farko ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 45 ta biyu ita ce AS Nijelek da maki 36 ta uku Espoir ta Zandar da maki 34 ta hudu ita ce AS Gard National de Niger da maki 33 AS Duan ta biyar ce da maki 33 ita ma sai AS Fan tana matsayin ta shida da maki 26 yayin da Urana ta Arlit take ta bakwai da maki 24 ta takwas Jangwarzo ta Maradi da maki 24 ita ma ta tara Sony Dep ita ce ke da maki 23 ta goma Racing da maki 23 ta goma 11 Sahel Sporting Club da wambarin Yamai da maki 20 sai Olympic ta goma 12 da maki 20 ta goma uku ita ce AS Police da maki 18 ta 14 kutal ta baya ita ce GS Adar ta tawa da maki 17 yanzu haka dai an tashi da wani labari ko mu ce wata sabon girgiza da tafulla a sha'anin wasannin kullan kafa na nahiyar Turai inda kungiyoyi 12 suka koma gehe suka girka wata sabuwar kwambala da ake ce ma Super League ta Turai wadda za ta yi kisantaka da Champions League ta Turai din yanzu haka kungiyoyin sun hada da kungiyoyi guda 6 na Ingila da suka hada da Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City, Chelsea da kuma Tottenham sai kuma kungiyoyi guda uku na kasar Spain da suka hada da Barcelona da Real Madrid da Atletico Madrid sai kungiyoyi guda uku na kasar Italia da suka hada da Juventus Milan AC da Inter Milan waɗannan kungiyoyin sun kirkiro da wannan gasar ce ta Super League ta club ta Turai da za ta yi kisantaka da Champions League din saboda dallan samun isassun kuɗaɗe a gasar da suka ce ba sa samu a yanzu a Champions League na nahiyar Turai sai dai to din kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA ta yi barazana hana yan kwallon kafa da za su shiga wannan kwambalar da waɗannan kungiyoyin 12 suka kirkiro za a hana su su buga kungiyoyin kasashen su kwallo da suka hada da kofin nahiyar Turai Euro da kuma kofin duniya na kwallon kafa da FIFA ke shiryawa da ma kofin duniya na club na kwallon kafa din shugaban kungiyar kwallon kafa na Real
Real Madrid da shi ne sabon shugaban wannan sabon kawance na kulub-kulub din na Turai na kwallon kafa. Kulub din da ake tsammanin shigar su a nan gaba a cikin wannan sabon kawance sun hada da Bayern Munich ta kasar Jamus da PSG ta kasar Faransa. Kodayake har yanzu wasu ce uffan ba game da wannan lamari, tun da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da Prime Minister kasar Ingila Boris Johnson suka yi watsi da mayan Allah wanda da kafa wannan sabon kawance na kulub-kulub na kwallon kafa na nahiyar Turai, da suka ce barazana ne ga tafiyar sha'anin kwallon kafa a nahiyar Turai din. Hasali ma magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa na kasar Ingila sun yi watsi da wannan kawancen da suka ce an girka kuma zai kawo wani ashigil ga tahiyar wasannin kwallon kafa da armashin su a nahiyar Turai da ma duniya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni, jamhuriyar Nijar.
Dai wannan lokacin zamu kawo muku nasiha albarkacin wannan wata na Ramadan daga bakin malamai.
Nana Aisha daliba ce a makaranta ta Islamiya ta mata a nan da magaram. Kowa ya san azumi abu ne mai muhimmancin gaske, abu ne wata ne mai falala, abu kadan in kika aikata alheri a cikin wannan wata alherai za su biyo ki daban-daban kashi-kashi. Kuma wannan makaranta da muke yi mu musamman ma kaman dalibai na fuskan ma'aikato na jarida, menene saboda akwai shirye-shirye da dama da muke yi a gidan kafafen yaɗa labaru, muka ce ya kamata kenan wanda suke bada labaru ne ko kuma wanda suke shirye-shirye ne ya kamata a ce suna cikin makarantu daban-daban su san abin da Allah ya faɗa, su san abin da annabin Allah ya ce. To shi yasa muka bada ƙarfi muke wannan karatun yau. Alhamdulillah shekaru kaman 2 zuwa 3 nan makarantun namu kaman mu ce malaman tamu babba abubuwa da dama da take shiryawa, kuma bangare-bangare reshe-reshe shi na makarantu sai a ga ya mata dalibai a ce su kowa ya kawo kokarin shi ya kawo gudunmuwar shi abinda dai yake iyawa daidai gulgudo daidai kari. Kin ga misali kaman muna gama kaya tufafi a gangama dukkanin dalibai kowa ya kawo da nashi da na ƴaƴan shi akai a taimakawa gajiyayyu masu karamin kari. Akwai kuma inda bangaren da ake kula ma marayu musamman, akwai wanda dalibi daya sai a ce ya dauki marayi daya zuwa sama abinda dai karhin shi zai iya dauke shi ma dindindin ya rike ko kuma ya rika kulawa da shi ko kuma ya rika kulawa da rayuwar shi ko wani askin shi ko wani takalmin shi da sauransu. Kenan ana gangama kudi saboda a taimaka ma yara marayu wanda karhin su bai kai ba kuma babu wanda suke kulawa da su. Kin san taimakon marayi aka ce Allah subhanahu wa ta'ala shine zai biya mutum.
Da haka muka zo ga shirin mu na karshe, labaran duniya a takaice.
Rundunar sojin kasar Chadi ta ce an hallaka shugaba Idris Deby a wata fafatawa da ƴan tawaye wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka na tsawon shekaru 30. Da yake bayani a gidan talabijin na gwamnati a yau din nan Talata, wani mai magana da yawun rundunar sojin ya ce Deby ya mutu ne sanadiyar raunukan da ya ji yayin da yake ziyartar sojojin da ke fagagen daga. Wata kungiyar ƴan tawaye mai suna Dakarun Kawo Canji da Haɗin Kai a Chadi ta dada dannowa daga arewacin ƙasar a ƴan kwanakin nan a ƙoƙarinta na dosar Injimina babban birnin ƙasar. An rushe gwamnati da majalisar dokokin ƙasar, kuma mai magana da yawun rundunar sojin Azim Barandowa a Guna ya ce majalisar mulkin soji za ta jagoranci ƙasar na tsawon watanni 18. Kuma dan marigayi shugaba Deby mai shekaru 37 janar Muhammad Idris Deby Itno shine zai jagoranci majalisar ta mulkin sojin.
Masu sauraro, da haka muka zo ga ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe cikin shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar Kabaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu rahoton nan. Kada dai ku manta za ku iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye a shafin mu na voahausa.com ko kuma shafin mu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da dumudumunsu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatan ku kwana lafiya, mu kuma mu sha ruwa lafiya nan da kimanin sa'o'i 4:30. Peace, salam.